fallen leaves drift by my window. The fallen leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. La la da da da. Da 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 da. Since you went away, the days grew long, and soon I'll hear old wind a song, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Da 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 da. Da 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 da